Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Baba Yakubu Makere muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 6 ga watan Yuni shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa jama'ar garin Owo da ke jihar Ondo na ci gaba da bayyana juyayyunsu bayan harin da wasu ƴan bindiga suka kai garin wanda ke kudancin Najeriya. Wayan jami'ar APC mai mulki ke kokarin fitar da dan takarar da zai tsaya mata zabe a zaben 2023. Fadar shugaban Najeriya ta ce wato shugaba Buhari ba shi da dan takara da ya tsayar na gashin kansa. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Sani Sha'ib Malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Bakiri. Sojojin Ukraine da na Russia sun gwabza kazaban fada daga titi zuwa titi a Severodonetsk a yau Litinin, inda kowane bangare ke da iko kusan rabin masana'antu a gabashin Ukraine. Da alaman sojojin Russia sun samu rinjaye a bangarori masu yawa, amma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojin Kyiv suna da damar kwace ikon yankunan. Kiyasin nashi na zuwa ne bayan da gwamnan yankin Luhansk Sarhi Hadai ya nuna cewa Ukraine ta yi kasa a gwiwa. Hadai ya ce masu kare mu sun yi kokarin kai hada-hadin mai da martani na dan lokaci, sun kubatar da kusan rabin birnin, to amma lamarin ya kuma dan tabarbare mana. Har yanzu dai ana takwan gaba kon baya akan zaben fidda gwani tsakanin ƴan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar APC, inda gwamnonin Arewa da aka zaba a ƙarƙashin jam'iyyar suka dage akan cewa za su mara wa ɗan yankin kudancin ƙasar baya don ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar, yayin wasu ƙungiyoyi mabambanta daga cikin jam'iyyar suka buƙaci a ba da dama ga wakilai su zaɓi wanda ya cancanta ba tare da la'akari da yankin da ya fito ba. Daga birnin Abuja, Shamsiyya Hamza Ibrahim ta aiko mana da ƙarin bayani.
Daga cikin gwamnoni 13 na yankin Arewa a jam'iyyar APC sun bayyana matsayarsu ne bayan wata ganawa da suka yi da shugaba Muhammadu Buhari a fadar gwamnatin ƙasar da ke nan babban birnin tarayya Abuja. Cikin jawabinsa, gwamnan jihar Plateau kana shugaban gwamnonin Simon Lalong ya gaskata bayanan da aka yi ta yadawa a ranar Asabar da ta gabata da ke cewa sun yanke shawaran a fidda ɗan yankin Kudu wanda zai tsayawa APC takara a zaben shugabancin Najeriya da ke tafa a shekarar 2023, wanda hakan shine hakikanin matsayin gwamnonin Arewa. To sai dai wasu kungiyoyi na jam'iyyar sun buƙaci a ba kowane ɗan takara dama. Abdullahi Aliyu Katsina shine shugaban kungiyar haɗaka ta jam'iyyar APC.
So mu muna ganin abun tada hankali ne a gare mu, yasa muka ga ya kamata mu to da wuri mu ja hankalin su, mu ja hankalin shugabannin jam'iyya, mu ja hankalin shi kan shugaban ƙasa cewa ƴan awoyi ne suka rage wajen yanke makomar kishin jam'iyyar da muke da shi da kuma kallon makomar ita jam'iyyar da ƙasar Najeriya gaba ɗaya. Idan ba a yi abun da ya dace ba a wannan lokacin da muke ciki, to komai zai iya faruwa a makomar jam'iyyar APC, musamman yadda muka ga gwamnonin Najeriya suna goyon bayan a dauki mulki a maida shi kudancin Najeriya. Wannan abun ya ba mu mamaki saboda Najeriya kasa guda ce, so muna ganin cewa kila wasu bukatu ne wasu suke da shi, shi yasa suka dauki wannan matakin. Amma ba magana ya za a yi jam'iyyar APC ci zabe ba. Cin zabe shine ba da makoma iri daya mu duka ƴan takara, ko kuma a zauna a yi sulhu. Saboda haka idan ba consensus za a yi ba, to menene hikimar a dauka kai wani wuri?
Ita ma Aisha Sa'idu na gamayyar kungiyoyin magoya bayan jam'iyyar ta APC ta yi ƙari da cewa,
mu dai a matsayin mu na supporters group na jam'iyyar APC muna kira da babban murya da cewa muna so a yi fito zaben nan a yi na tsakani da Allah wanda ya ci a basa. Mu ba mu damu ko Arewa ko a ce Arewa ko North East ko wanda ya ci dai a bashi. Kar a yi a zo a ce da mun sani, a ba wa mai rabo wanda ya ci a bashi.
Ɗaya daga cikin ƴan takarar shugabanci ƙarƙashin jam'iyyar APC, Rochas Okorocha, ya ce sai da yardar kowa za a iya fidda ɗan takara da zai tsaya wa jam'iyyar.
Consensus din na wato sai kowa ya dafa, wani zai yarda wani ba zai yarda, kuma in akwai wani bai yarda ba dole sai zabe, to shine matsala ba. Ya danganta da yanda aka yi magana, ko in aka ce Rochas bai kamata kasa ta kashi kon kasa, to za a ba da dalili a ce ga abin da ya sa, ga dalili, ga dalili, ba a sa mutane tilas wai sai ka sauka ba.
Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a jihar Ondo Najeriya suna gudanar da bincike a yau Litinin akan wani mummunan hali da aka kai a wani cocin Katolika. Ba a gane takamammen adadin mutane da aka kashe a harin na jiya Lahadi ba akan cocin St. Francis Catholic Church, inda kakakin gwamnatin jihar Ondo ya fada wa kamfanin dillancin labaran AFP cewa ‘yan bindigan sun kashe mutane 21. Kana Reuters ya ambato adadin da wani likitan Ondo ya bayar cewa mutanen da suka mutu sun kai 50. Gwamnan Ondo Rotimi Akridolu ya lashe takobin ɗaukar mataki akan waɗanda suka kai harin. A ƙarshe, ƙasar India na fuskantar babban fushin diflomasiya daga ƙasashen musulmi bayan da wasu manyan jami'ai a jam'iyyar Hindu ta masu kishin ƙasa suka yi kakkausar suka ga musulmi da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inda suka sha zarge-zargen kalaman ɓatanci a wasu ƙasashen Larabawa da suka bar New Delhi suna fafutukar shawo kan wannan barna. Akalla ƙasashen Larabawa 5 ne suka gudanar da zanga-zangar adawa da Indiya a hukumance. Sa'annan Pakistan da Afghanistan su ma sun mayar da martani mai gauni a yau Litinin ga kalaman fitattun masu magana da yawun jam'iyyar Bharatiya Janata ta Prime Minister Narendra Modi su biyu suka yi. An fusata a shafukan sada zumunta, kuma kiraye-kirayen ƙauracewa kayayyakin Indiya ya yi ƙamari a wasu ƙasashen Larabawa.
A gaida Baba Yakubu Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, hukumomi a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya sun ayyana zaman makokin kwana 7 bayan da wasu 'yan bindiga suka buɗe wuta a wata coci da ke garin Owo. Bayanai sun yi nuni da cewa akalla mutum 50 ne suka halaka a harin wanda aka kai a mujami'ar St. Francis ta mabiyar ɗarikar Katolika. Daga garin na Owo, wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambol ya aiko mana da ƙarin bayani.
Har yanzu ‘yan uwan jama’ar da aka kai wa hari kuma aka kashe su a cocin St. Peter's da ke garin Owo da ma wasu mazauna garin na Owo suna ci gaba da alhini da nuna bakin cikinsu ga abin da ya faru.
My name is Sunday. I'm a first son. Came here last 2 weeks to come and see her. So my mom and I are inside the house. So she now asked me that, am I not going to church today? And I told her that I cannot go today, that I don't know how my body is. I started hearing something like gunshot. They now told me that the attack was coming from St. Francis here, where my mom is. Started trying her number, calling her, and I ran down here. When I reached there, I saw my mother's corpse. That she was killed. I was very sad.
Wani mazauna garin mai suna Sunday yace shine dan farko ga uwarsa. Yace nazo in ga uwata ne, muna gida tare. Sai ta tambaye ni, yau bazan je coci ba? Sai nace a'a, ina jin kasala, shi yasa bazan je ba. Bayan nan kamar karfe 10 zuwa karfe 11 na safe, sai ni fara jin karar harbin bindiga. Sai ni ta kiran lambar mahaifiyata, bata dauka ba. Dan zo sai ni ga gawarta an kashe ta. Yace yana ciki da bakin ciki.
Kushe Namdi, my sister, as I was calling, the numbers have not even go. Some of my people were there, their number no go. But some of them, who I know, we say the gun touch them, they plenty.
Shima Ushe Namdi yace an kashe mishi yar uwarsa. Yace yayi ta kira yan uwansa da suke cocin, basu dauka ba. Yace kuma yan uwansa da naji raunin harbin bindiga suna da yawa, kuma wasun su suna asibiti suna jinya. To koyaya mazauna garin Owo suka ji a game da wannan hari na cocin?
Sunana Alhaji Nuri dan Abubakar. To tsakani Allah ba mu ci dadi ba, dan abin ya bata mana rai iya gurgudu, saboda ba a cewa an kai hari coci. Irin wannan abin da ya faru, an ka zo ana kashe-kashe mutane, mu ba mu ci dadi ba, dan hankalin ba kwance yake ba da irin wannan abubuwan da yake kasancewa a yau.
Yanzu kana nan a nan garin Owo, ba ku walwala ne?
To ba mu da walwala, dan ko kasuwanci ko mi ya tsaya ci babu abin da ga tafiya.
To ya baton kamar a ce bankuna da makarantu?
To har bankuna da makarantu to babu aiki, ba su zuwa, ba mai zuwa aiki, ko mi rihe ko ya tsaye ci.
Sunana Sani Yusuf, mazaunin garin Owo Ondo State. Insha Allah ina wajen kasuwa ta, don dai gaskiya na ga mutane wa'anda suka fito daga cikin coci, zaka ga kafafuwan su suna zazzagiya haka, sun ciccire hakan ga suna ta jini, mutum yana ta gudu a wannan lokacin.
Sannan bayan su kaga waɗanda an kai ma kace-kace misali da harbin bindiga?
Eh, to ni ban zo wurin ba, amma waɗansu sun ce sun zo, don ni wa'anda su ni gani gabana sun wuce za su kai 4 ko 5, wa'anda suka wuce duk jikinsu jini ne kaca-kaca hakan ga da jini.
To ya kai ji game da wannan hari?
Ba dan karamin jin ciwo ni ba, kuma abin ya ban haushi.
Hassan dan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga garin Owo a jihar Ondon, Najeriya.
To fa da shugaban Najeriya ta nisanta kanta da batun tsayar da wani dan takara ne tilo, bayan da wasu rautanni suka nuna cewa shugaban jami'ar APC Sanata Abdullahi Adamu ya bayyana shugaban majalisar dattawan kasar wato Ahmed Lawal a matsayin dan takarar maslaha a makamin shugaban kasa a zaben fitar da gwani da za a gudanar a gobe a Talata. Malam Garba Shehu kakaki a fadar shugaban Najeriya yayi wa Umar Faruk Musa karin bayani a kan darbawar siyasa.
Shi ra'ayi na shugaban kasa ban ce ko zan danganta shi da abin da aka ce jami'a ta yi ba. Ni dai abin da zan ce ya faɗi ra'ayi nasa. Ya fito fili ya bayyana ga gwamnoni da suka ziyarce shi a yau Litinin cewa shi bai da ɗan takara. Kuma harkar nan ta jama'a ce harka ce ta jami'a. Jami'a kuma an gina ta ta yi kwari membobi miliyan 47. Saboda haka ba za a yi wannan abu ba tare da yawu ko sa hannu na 'yan jami'a ba. Shi ya mika wannan batu ya ce gwamnoni su je su zauna da jami'a fito da tsari. Ba za a yi naɗi ko kuma a nuna fin ƙarfi a ƙwace a danka abu a hannun mutum guda ɗaya ba.
Saboda haka ya za a danganta wannan kenan da matsayin da jami'a ta fitar kuma wanda ake alakanta shi akan shugaba Buhari.
Mu dai kamar yadda nake gaya maka inda muke nan ba ma nan hedkwatar jami'a ba mu san wannan batu ba. Na ganin ita jami'a ita za ta warware ma ko ta magana sabanin wannan. Amma dai gwamnoni a yanzu haka ina tabbatar maka karshenta suna nan tare da shugabannin jami'a ana nan ana tattaunawa za a fito da magana ɗaya. Maganar shugaban Muhammadu Buhari babu fin ƙarfi babu danniya. Ba kuma za a kwace a ba wani ba kowa sai an bi masa haƙƙinsa.
Malam Garba Shehu kenan babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnatin Najeriya a tattaunawa da nayi da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi shugaban jam'iyyar ta APC Sanata Abdullahi Adamu domin in ji martanin da zai maida dangane da wannan matsayin da gwamnati ta cimma tare da daidaituwa da gwamnoni wanda suka gana da shugaba Muhammadu Buhari inda yake cewa
ba wani abu sabo da muka faɗi ya kashi da muka yi an gane mutane iri-iri daki-daki akan menene mafita halin da jami'a samu kanta ciki mara 'yan takarar zama shugaban kasa mutum 24 dukkan su kuma an tantance ma an ci kowansu ya cancanci shi wannan abu amma ba shi wancan wani mutum tashi da hoje mana kuma ganin rage da su tun da an gama sai da fom har aka zo aka yi tantance wannan ga menene ya kamata a yi tun da an yi maganan hadakan na can tsaya kan abu muka samu matsala kuma rashin ci a gaya mun gaya musu na je gwamnatin jam'iyya daddale warakan ɗau hakina na gaya wa jama'a cewa ga matsayin da ɗauka jam'iyyar ta ɗauka ba da wannan matsayin ba sai da aka gane duk wanda kamata a gana da shi kuma abinda muka yi na ba sabo su waɗannan gwamnati ɗan uwanmu abinda aka yi a kan maganar da yara sabon da zai gaji shugaban ƙasa abinda muka yi na muhimmi su ta muka tsaya muka matsaya a kan ke za a yi ina mu ne na APC sun duba ta gana mu ɗauka zaman da ba mu da shi wannan kujera shi ya sa dama suka samu amincewarmu yau haka nan waɗanda yake su yanzu suna cikin shekaru huɗu da tsarin muke tsanada musu mun ba su dama su kawo magadansu.
To yanzu ganin cewa fadar gwamnati ta fito ta ce shugaba Buhari ba da ɗan takarar da yake cewa shi ne nashi ya bar ma jam'iyya ta yi komai kuma a yi matsala.
Su waye jam'iyya ba wani yanzu jam'iyya su da hankali su fahimci magana shugaban ƙasa cewa shi sun zira wani jam'iyya. Wani jam'iyya suna da yau ba gobe ne shugaban jam'iyya na. Kuma abin da mun tuna lalle ne jam'iyya mun faɗi mun gaya duniya. Kuma ba zan canje yin wannan magana. Ya kawo ni bai gamsu ba. Ya zai nema. Ya fi jiga mai doki.
Amma wannan ba zai kawo rabuwa kawo nan kushi ba nan jam'iyya ba cewa.
A wannan Alhaji Umaru. Yan bukan bau zai kawo nan magana sai rabin kai. Ba abin da ya kawo magana sai rabin kai. Kuma ban kirta da son cewa za su samu wannan a cikin daga bakin gwamnonin mu ba.
Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga wato wannan waka a shakata da ita. kamar Allah yanzu kuma ga rahoto na musamman.
A Najeriya, yau ne jam'iyyar APC mai mulkin kasar ke yin babban taronta na kasa a birnin Abuja filin Igusuka don zaben wanda zai rika mata tutar takarar shugaban kasa. Saboda haka al'ummar kasar da sun kagara su ga wanda za a fidda da zai fafata da na jam'iyyar adawa ta PDP wacce ta tsaida tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar don yin wannan takara. Wannan babban kalubale ne ya sanya masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC suka ce a kasa a cire don a fidda wanda zai kai labari idan an bashi takara. Farko dai shugaba Buhari da ya dawo daga wata tafiya waje ya tara gononin jam'iyyar APC a Abuja ya nemi su goya masa baya don ya zaɓi wanda zai gaji kujerarsa. Bayan an tattauna kowane yanki na Najeriya na buƙatar rike wannan kujera ta shugabanci. Hakan yasa kawunansu suka yi zafi ana cin karo da juna. Daga baya sai 'yan kudu maso yamma mai gononi biyar suka yanke shawarar a baiwa shugaban majalisar dattawa Ahmad Lawan ya yi wannan takara don shiyarsu ɗaya da Atiku Abubakar na jam'iyyar PDP. Shekau Bola Tinubu ya dage cewa shi ya fi cancantar rike tutar jam'iyyar APC har ya zuwa yanzu don takara. To wannan lamari sai ya yi wa yankin arewa daɗi, sai dai kuma akwai wasu daga cikinsu waɗanda ke ganin cewa ta leko ne ta koma muddin dai ɗan arewa ya hau karagar mulki to fa mukamin mataimakin shugaban ƙasa sai dai a baiwa yankin kudu maso yamma ko kuma maso gabas. Wannan kikikaka ita ce ta hassala jigon jam'iyyar APC Dattijo Bola Tinubu inda har yayi gori kamar haka.
Buhari ni shuga ma ba lo kole di president ose kini olule ose geji olule ose geta olule o ti soko lori television pe laye o don run ma mo de lo banka ni na wa run oro epon ko lele aduro ti e wa de wole.
Yace ba dan ni ba Buhari da ba zai samu shugabancin kasar nan ba domin yayi takara na farko ya fadi, yayi na biyu ya fadi, yayi na uku ya fadi zabe. To fa shine naje na same shi na ce sha kurumin shi, in dai shugabancin kasa ne to zan taimaka mai ya zama shugaban kasa. Hakan kuma ya faru.
Adija do ya jidebe mi ugba minister mi ugba contract mi toro be mi toro gari mi toro fura lowo e mi de yawo nbe.
Bola ce ban fa nemi mukamin minister ba, ban an shi kwangila ba, ban nemi komi ko fura ban nema ba. To ko a asabar din nan dai Bola Tinubu a taron da aka yi na masu ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a Abuja inda shugaban kasa da mataimakinsa da tsohon shugaban jam'iyya Adam Oshomole suka bayyana ya sake yin shagube makamancin wannan.
A ballot paper used by Mr. President is equal to the mango sellers by delegates, is equal to mechanics ballot paper. In our time, 1+1 must be 2. Buhari has not run a governor forum. We have 16 members are greater than 19. Where's our memory? Thank you for the great challenge.
Shin, ko yaya masu fashin baki a harkar siyasa za su ce game da waɗannan furuci na Tinubu? Dr. Awal Abdullahi ya amsa wannan fatawa.
Da gaske ne ya bayar da gudunmuwa daga ɓangaren shi domin ga shugaban Muhammadu Buhari don zama shugaban ƙasa. Kuma ya gorantawa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da cewar bai mashi komai ba duk da yake shi ya kawo mataimakin shugaban ƙasa. To idan ko har za ka ba da irin wannan gudunmuwar kuma a baka damar da kai za ka kawo mataimakin shugaban ƙasa, sannan kuma an ba shi damar da ya kawo ministoci, baya ga ministoci akwai shugabannin hukumomin gwamnati da ya kawo shi ya kawo su. Hasali ma ministocin da ya kawo su aka babaye wa ofisoci kuma ministry masu tsoka masu mahimmanci kwarai da gaske. Ɗaya daga cikinsu ma ministry uku aka dunkule aka ba shi kadai wanda ake kiran shi super minister ko kuma dangatan minister.
To kaga kenan mutumin da ya samu wannan damar kuma ya koma ya goranta da cewa ya bada gudunmuwa bai nemi komai ba, bai yi wa kanshi adalci ba. Idan ka saurari jawabin da shi shugaban jam'iyyar APC ya yi wa to Abdullahi Adamu, ya nuna rashin jin daɗi.
Wani sabon baiti da aka kafa a tarihin siyasar demokaradiyya a Najeriya shine yadda 'ya'yan tsaffin gwamnoni da kuma masu mulki a halin yanzu su bakwai, ciki har da ɗan gwamna kuma sarkin wani gwamna, suka lashe zaben fidda gwani a jihohi bakwai. Gefe guda kuma da kwai wasu biyu waɗanda ba su taɓa tsammanin za su taɓa faduwa ba a babban zaɓe a Najeriya, ballanta na ma wai zaben fidda gwani.
Tun da farko wasu daga cikin gwamnonin APC sun bayyana cewa gara a baiwa 'yan kudu su fitar da ɗan takarar shugaban ƙasa. Hakan ya sanya na tuntuɓi shugaban ƙungiyar Northern Consensus Forum don jin ra'ayinsu game da wannan al'amari.
Sunana Awal Abdullahi Aliyu. Yadda muka kalli shi wannan abin da wasu gwamnonin Arewa suka yanke hukunci cewa wai sai dai a miƙa mulki ga kudancin Najeriya, mun yi tir da wannan tunani nasu da wayannan kalamai nasu, domin ba su tuntuɓi kowa ba, ba su shawara da kowa ba, babu ɗan Arewa ko dattijo ko matsakaici ko ƙungiyar mata ko na matasa da suka nemi shawaran suka fi suka yanke wannan shawaran. Suka yi wannan furci, da haka wannan furci sun yi shi ne a maimakon kawunansu da iyalinsu, ba muryar Arewa ba ne, ba ra'ayin Arewa ba ne, ba da yardar Arewa ba ce.
Yaya jama'a ke kallon wannan lamari? Abin dubawa a nan shi ne samun sahihin shawara ga masu kaɗa ƙuri'a a ranar zaɓe.
Mu ra'ayinmu, mu yanzu ba ruwanmu da jam'iyya. Mu cancanta za mu bi, don an ɗora ɗauki ɗora sai mu sauke mu zaɓo na kirki, shi ne ra'ayinmu.
To, shawara ta shi ne dai a bi cancanta, saboda ka ga yanzu idan ba a bi cancanta ba, duk jam'iyyar da ta tsaye da wanda ya fi cancanta, to ko ba a bar jam'iyya ba za a je a zaɓi wannan mutumin, shi ne shawara ta.
'Yan Najeriya dai sun fara wayewa ganin yadda aka gudanar da zaben fidda gwani, inda ake kada waɗanda ke kan mulki a wajen zaben fidda gwani. Ifata a nan shi ne kada ɗan alheri ko ihsanin da za a yi musu ranar babban zaɓe ya sanya su zubar da 'yancinsu don wancin ɗan ihsanin. Sansha Malfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya.
Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice. Yan wasan ƙwallon ƙafar Amurka sun ɗaura ƙyallen hannu mai launin ruwan lemu a wasan da aka ta buga da Uruguay a jiya Lahadi, domin nuna goyon bayan su ga samar da tsauraran dokokin mallakar bindiga a ƙasar. Wannan na zuwa ne bayan da 'yan wasan suka aiki wa Majalisar Dokokin Amurka wasiƙa, suna kira da a samar da dokoki masu tsauri kan sha'anin mallakar bindiga sakamakon yawaitar harbe-harben jama'a da ake samu a ƙasar a 'yan makonnin nan. A cikin wasiƙar, 'yan wasan sun buƙaci Majalisar Dokokin da ta goyi bayan ra'ayin mafi akasarin Amurkawa da ke goyon bayan tsaurara dokokin mallakar bindiga. Ana sarin Majalisar Wakilan Amurka za ta kaɗa ƙuri'a kan daftarin dokar ƙayyade mallakar bindiga a 'yan kwanaki masu zuwa. Mai horar da 'yan wasan ƙasar na Amurka Greg Berhalter ya ce yana alfahari da 'yan wasan nasa da kuma matakin da suka ɗauka. A makwabciyar Amurka wato Canada, 'yan wasan ƙasar sun yi wani yajin aiki a jiya Lahadi, wanda ya tilasta jingine buga wasan sada zumunci da aka tsara za su buga da Panama. Wannan da ya biyo ne bayan wata takaddama da ta kunno kai tsakanin 'yan wasan da kuma hukumar ƙwallon ƙasar, inda 'yan wasan suke zargin hukumar da rashin mutunta su ta haujin tattaunawa kan biyan haƙoƙin fafata wasannin gasar cin kofin duniya. A cikin wata wasiƙa da 'yan wasan suka fitar, sun buƙaci hukumar da ta samar da ingantaccen tsarin biyan su da kuma takurorinsu 'yan wasan ƙasar mata, inda suke buƙatar a basu kashi 40 cikin 100 na kuɗin da ake samu na fafata wasannin gasar cin kofin duniya. Hukumar ƙwallon ƙasar ta Canada dai ta yi tayin biyan 'yan wasan kashi 10 cikin 100 na adadin kuɗin da za ta samu daga hukumar FIFA da ya kai kimanin dalar Amurka miliyan 10. Ƙasar ta Canada ta sami gurbin shiga wasannin ƙarshe na gasar ƙwallon ƙafar cin kofin duniya ta shekara ta 2022, wanda shi ne karo na biyu a tarihi. Tsohon shahararren ɗan wasan ƙasar Brazil Ronaldo ya so mutukin keke na tsawon kilomita 500 domin cika alƙawarin da ya yi idan har kungiyarsa ta Real Valladolid ta sami shiga gasar La Liga ta kasar Spain. Valladolid ta sami shiga babbar gasar a kakar wasanni mai zuwa bayan da ta karkare kakar wasanni ta bana a matsayin ta biyu a teburin gasar La Liga ta biyu, inda ta karkare da maki 81 a cikin wasanni 42 daidai da Almeria da ta karkare a matsayin ta daya a tebur. Rahotanni sun bayyana cewa Ronaldo ya yi alwashin tuka keken na tsawon kilomita 500 idan har kungiyar tashi ta sami dawowa fafata babbar gasar, inda zai tukin daga birnin Valladolid zuwa Santiago de Compostela. A fagen tennis kuma, dan kasar Spain Rafael Nadal ya kafa sabon tarihi bayan da ya lashe babbar gasar tennis ta French Open ta bana. Nadal mai shekaru 36 ya lashe babbar gasar French Open karo na 14, inda ya kasance dan wasan da yafi kowa lashe gasar a tarihi. Haka kuma ya kara yawan kofunan manyan gasannin tennis da ya lashe zuwa 22, wato tazarar kofuna biyu kenan da manyan abokan fafatawar sa Roger Federer da Novak Djokovic. Murtala Faruk sanyin na muyar Amurka a Abuja, Nigeria.
Ta yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Mahmud a takaice, sojojin Ukraine da na Russia sun gwabza kazaban fada daga titi zuwa titi a Severodonetsk a yau Litinin, inda kowane bangare ke da iko kusan rabin masana'antu a gabashin Ukraine. Da alaman sojojin Russia sun samu rinjaye a bangarori masu yawa, amma shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojin Kyiv suna da damar kwace ikon yankunan. Kiyasin nashi na zuwa ne bayan da gwamnan yankin Luhansk Serhiy Hadai ya nuna cewa Ukraine ta yi kasa a gwiwa. Har yanzu dai ana takwan gaba kon baya akan zaben fidda gwani tsakanin ƴan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar APC, inda gwamnonin Arewa da aka zaba a ƙarƙashin jam'iyyar suka dage akan cewa za su mara wa ɗan yankin kudancin ƙasar baya don ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar, yayin wasu ƙungiyoyi mabambanta daga cikin jam'iyyar suka buƙaci a ba da dama ga wakilai su zaɓi wanda ya cancanta ba tare da la'akari da yankin da ya fito ba. A ƙarshe, hukumomi a jihar Ondo, Najeriya suna gudanar da bincike a yau Litinin akan wani mummunan hari da aka kai a wani cocin Katolika. Ba a gane takamammen adadin mutane da aka kashe a harin na jiya Lahadi ba a kan cocin St. Francis Catholic Church, inda kakakin gwamnatin jihar Ondo ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran AFP cewa ‘yan bindigan sun kashe mutane 21. Kanan Reuters ya ambato adadin da wani likitan Ondo ya bayar cewa mutanen da suka mutu sun kai 50. Gwamnan Ondo Rotimi Akridolu ya lashe takobin ɗaukar mataki akan waɗanda suka kai harin.
Tamaru sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu wato ɗauke da wani sabbin shirye-shirye ko kuma wasu sabbin shirye-shirye da misalin ƙarfe 6 na safe kenan a agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato ƙarfe 5 kenan a agogon Ghana. Yanzu kan a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tana gabatarwa, sai kuma Julie Leathers Creation da ta hada mana shirin, da kuma injiniyan mu ne Mahmud Lalo ne ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya.